Yeah.
Exclusive from Aboki Music.
Gata da hasken fata, kallon shigan gaban mota, a insta na fara ganinta, tunda na ganta na foda, tana da chocoba foda, ina ta liking post mata, dan ta yi kyau a jibota, ina same ta na huta.
I'm not your fan but your lover.
Karanta karanki abaji soyayya ce yau ta jani ta kai
ki. Hey sweetie, I just wanna